أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم ثلاثة عشرين دوات رمضان شكرا تدبو لديه الغربين دهولو hijiriya wanda ya dace da 11 da watan 4 shekara ta 2023 miladiya. Zamu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka Al-Jami'us Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 115. Zamu muna cikin Kitabul Azan, zamu tashi babu fadlil Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Kafin mu shiga zamu karanta wannan littafin mai albarka, mun kare abin da ya shafi adatu na al-Imam al-Bukhari, wanda ya ambaci al'adodi na Imam al-Bukhari, manhajin shi wajen 63, wanda la shakka mutum inda ya fahimci wannan adatu kin da wannan malamin ya zanu, to zai fahimci wani abu daga cikin manhaji na al-Imam al-Bukhari. Yanzu abin da zan mu gani a cikin nafsul littafin ne فصل من كلام البليقيني في مناسبة ترتيب كل باب للذي قبله في صحيح البخاري. يدى الإمام البليقيني سراج الدين البليقيني الله مش رحمه يجيرو مناسباتنا أبوابنا صحيح البخاري. كو نبابي العلاقة شرعان لكي قبنشي العلاقة شرعان لكي قبنشي دين يكي أي مناسبة ككاور مناسبة سكان باب بكا. يأتي وقد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح فصلا الإمام حافظ بن حجر أتكي مقدمة فتح الباري ودى أكي سنيدا هدو ساري كوهود ساري ياكاو مغنغنون أبو حبس البليقيني رحمه الله تعالى عند سراج الدين البليقيني حبيب الحافظ بمعلم ابن حجرني معلم ابن حجرني تو ياكاو مناسباتنا ترتيب الكتب ترتيب نا كتب كتاب كذا كتاب كذا wanda ya kawo su mulakhas kuma bulaikini ya kawo su cikin waqi ya kawo su a waqi to nan gurin wannan malami zai kawo su yake cewa Hafiz Ibn Hajar yake cewa ga magana shi qala al-bulaikini radiyallahu anhu bulaikini yake cewa Allah mashi rahama bada al-bukhari bi qawlihi bukhari ya har littafin shi da cewa kaifa bada al-wahyi ya wahayi ya fara wala mai kul kitabu bada ilwahi bai ce ba kitabu bada ilwahi sai ce kitab kaifa bada alwahi li anna bada ilwahi min ba'd ma yastamilu alayhi alwahi dan saboda farawar wahayi wani bangare ne daga abin da wahayi kin ya kumsa shi yasa ya ce kaifa bada ilwahi qala al-hafiz ibn hajar yake cewa wai zahar li abin da yasa yake bayyana gare ni inna ma arahu min babin ya tsareitar da shi daga babu li anna kullu babin ya ati badahu yanqasimu minhu fa huwa ummul abwab duk wani baban da zai zo nan gaba da ya kawo shi bai kawo abwab ki ba wannan kaifa bada alwahi yace abin da yasa dan saboda duk wasu babubukan da zasu zo kamar su sun cirata ne daga gare shi shi ummul abwab ne bada alwahi ummul abwab ne fala yakunu qasiman laha ba yana kasancewa abin rabo bane tsakanin su shi wahayi shine wanda muna gani ho yan uwa abinda muke karanta na ladabin karatu ana karatu bai kamata ba ana wani zance da ba wahayi ya kasance shine jagora na komi dukkan wani abin da zai zo ta huskar wahayin ne aka san shi kenan sai ga a fara da wahayi duk wani abin da zai zo ba juz'i ne daga wahayin wannan bulaikini yake cewa kaddama hulu annahu manba'ul khairat ya gabatar da shi dan saboda wahayin shine mabubugan dukkan alkhairai da shi shari'a ta yi tsaye kuma manzanni ma da shi suka zo da shi aka san imani da ilimi farkon shi zuwa ga annabi alayhi salatu wasalam imani ne kuma da karatu da rububiyya da halitta dan adam bayan shi sai ya ambaci kitabul iman wal ulum wa kana al iman ashraful ulum imani ko shine mafi daukakar ilimi sai ya kawo shi da kitabul ilimi bayan kitabul ilmi kuma bayan mutun ya wahayi yazo wahayin nan yazo ka karance shi to kuma me yayi saura bayan ka karance shi sai aiki mafifitan ayyuka kuma ita ce sallah sallah kuma ba a yin ta sai da tsarki sai buɗa da kitabul dahara ya ambaci nau'in shi da jinsi jinsin shi da wanda bai samu ruwa ba zai yi taimama da ma wasu abubuwan duka wanda suka shahi maza da mata na tsarki da abin da mata suka kade ta da shi sannan sai ya gama su sai kawo kitabu salatu da nau'in ta sallan ana gama ta aiki ne na jiki kuma sai shiga aiki na dukiya ya shiga kitabu zakka akan yadda yazo fara da bunul islam ala khams nusakh suka sha bambam akan na sahih bukhari wajen gabatar da kitabu sawmu da haji wannan suke gaba wannan suke baya kamar da ruwayoyin hadisin sun sha bambam bukhari ya kulla tarjuma akan haji da manasik li ummal haji wal umra dan ya hada haji da umra an ce manasik shine da haji tana shiga umra tana shiga kawai sai ce kitabul manasik da abin da ya rataye da su duka sai kasance galibi duk wanda zai zo madina zai mai daukaka sai ambaci wanda zai biyo ta madina da abin da ya shahe ta na ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya rataye da harami na madina duka bukhari sai ya kawo su hafiz yake cewa ya bayyana muni cewa fi ta'qibihi zakati bil hajj abin da yasa bayan haji zakka ya kawo haji bayan ta yace annal a'malu lamma kanat badaniya makhada wa maliya makhada yayin da ayyuka suka kasance akwai na gangar jiki tsantsa akwai kuma na dukiya tsantsa akwai kuma wanda dukiya ne da gangar jiki a tare sai bukhari ya jeranta su kamar haka sallah sannan zakka sannan haji sallah aiki ne na jiki babu sa kudi ciki zakka aiki ne na kudi tsantsa babu sa gangar jiki ciki haji kuma gaba ɗaya duka bi ta gama sai ya kawo ta yayin da azumi ya kasance shine rukuni na biyar wanda aka ambata a hadisin ibnu umar cikin bunyar salama ala khams sai kawo shi a baya yace abin da yasa jinkirta shi dan saboda shi azumi bari ne bayi bane bayin wani abu bane bari ne watarku in kana amalan aidan likinahu amalun nafs shi bari duk da ya kasance shi ma aiki ne amma aiki ne na rai la amalul jasad ba aiki bane na gangar jiki shi yasa bukhari ya jinkirta shi yace illa law kana itama da ala tartibul ladzi fi hadis ibn umar da a ce akan ya dogara ne akan tartibin hadisin dan umar da ya gabatar da azumi akan haji dan ibnu umar yayi inkari akan wanda ya rawaito hadisin ya gabatar da haji akan azumi yake nuna shi ruwaya shi haka tattahi ne da ya taho daga ibnu umar kin wata hanya daban to wannan an dauke shi ne akan cewa daga marawaici daga abdullahi dan umar ne wanda ya rawaito da ma'ana sai dai hani bai iso mishi ba gami da haka cewa dan umar ya hana akan ai haka nan kin yanzu mu takaita gaba kuma sai mu tashi inda yake cewa qalil bulaki ne ba ni wannan inda an ba alama ba ake mishi wannan da kuma baban da zamu tashi shine babe na 125 babu fadli allahumma rabbana wa lakal hamdu baban da ke bayanin faralar hadar allahumma rabbana wa lakal hamdu Al-Imam al-Bukhari yake cewa rahimahullahu ta'ala hadisi na 796 haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Sumi an Abi Salih an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yana cewa idza qala al-Imam idan liman yake cewa yace sami Allahu liman hamidahu faqulu rabb Allahumma rabbana wa lakal hamdu in liman yace sami Allahu liman hamidahu ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه dan duk wanda magana shi ta dace da ta malaiku an gafarta mishi abin da ya gabata na zanubban shi duk abin da ya gabata na zanubban shi an mishi gafara ya gabata cikin baban da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin halin dagowar shi daga ruku'u sami Allahu liman hamidu bayan kuma yayi tsaye ya meke sai ya ce rabbana walakal hamdu mun yi wannan bayani sai ya nuni akan cewa liman yana hada tsakanin sami Allahu liman hamidu da Allahumma rabbana walakal hamdu ita ce magana al-Imam Sauri da al-Imam al-Auza'i da Shafi'i da Ahmad da Abi Yusuf da Muhammad an rawaito wannan daga Ali da Abi Huraira yace amma Malik da Abu Hanifa su a wajen Suleiman zai takaita akan kawai cewa sami Allahu liman hamidu mamu kuma su takaita akan cewa Allahumma rabbana walakal hamdu dan zahirin wannan hadisin shi yasa al-Imam Malik a cikin Mudawwanatul Kubra yake cewa idza faraga al-Imam min qira'ati ummil Qur'ani fala yaqul huwa amin idan liman ya gama karatun Fatiha ba zai ce amin ba wannan ku can baya mun yi bayani akan wannan walakin yaqulu zalika man khalfahu sai dai wanda ke bayan shi zai faɗa yace wa idza qala sami Allahu liman hamidu haka nan idan ya ce sami Allahu liman hamidu fala yaqul huwa rabbana walakal hamdu ba zai ce ba rabbana walakal hamdu walakin yaqulu zalika man khalfahu sai dai wanda suke bayan shi in ji Malik zai faɗa yace wa iza sami wa iza sallar rajul wahdahu idan mutun yayi sallah shi daya yace sami Allahu liman hamidahu to yace Allahumma rabbana wa lakal hamdu mutun shi daya kenan haka al-imam ya faɗa al-imam Malik cikin mudawwana wa hamala ba'du ashabihi wasu daga cikin daliban shi daliban su sun dauki hadisin Abi Huraira hadawa tsakanin su a cikin nafila amma wannan magana ce wadda tayi nesa da gaskiya al-imam Muslim ya huddo hadisi cikin sahihin shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadawa tsakanin daga ya dago kan shi daga ruku'u da hadisin Aliyu da hadisin Ibn Abi Aufa da hadisin Huzaifa cikin sallan nafila haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadawa sami Allahu liman hamiduhu Allahumma rabbana wa lakal hamdu a cikin wannan hadisin akwai umarnin mamu kan cewa su ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu idan liman ya ce sami Allahu liman hamiduhu sai ya hada liman da mamu su duka su hadu wajen cewa rabbana wa lakal hamdu an yi hujja da wannan wanda suka yi hujja da wannan sun ce mamu ba zai ce ba sami Allahu liman hamiduhu kamar liman shi mamu ba zai ce ba sami Allahu liman hamiduhu a wajen wanda suka tahi kan haka wannan ita ce wannan shine hujjar su dan annabi anan cewa in liman yace sami Allahu liman hamiduhu sai suka fahimci cewa kenan shi mamu ba zai ce ba sami Allahu liman hamiduhu wadda wannan fahimta ce ta al-Imam Malik da al-Imam Sufyan as-Sauri da Auza'i da Abi Hanifa da Ahmad sun rawaito daga Abdullah dan Mas'ud daga Abi Huraira da Sha'abi Allah musu yarda kuma idan al-Imam Ibn al-Munzir kawo al-Awsat fi Sunan wal-Ijma' wal-Ikhtilaf wa qala ad-da'ifa wasu jama'a suka ce liman zai hada tsakanin guda biyin yace sami Allahu liman hamidu kuma ce rabbana wa lakal hamdu shi liman kenan wannan kuma shine ra'ayi na Abu da Abi Burda da Ibn Sirin da Shafi'i da Isahaka me yasa suka ce dan saboda umumin hada annabi ke cewa sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar da ku gani ina sallah shi kuma hada sai yake a matsayin shi na liman cikin shi kuma akwai hadisi guda biyu sahihai wanda suke nuna cewa habbi sahihai kuma wanda suke nuna abin kyararaba ma ta hanyar fahimta ba ba ta hanyar abin fahimto shi bane akai a kyarara gashi nan cewa annabi yana cewa kaza ha hadisi guda biyu wanda bai haƙiya ambace su haka nan daga Musa wa ma'ana qauluhu ma'ana cewa sami Allahu liman hamidu shine istijaba Allahu li hamidihi Allah ya karba ma wanda ya gode mishi sami akan mutun ya dauki fasara shi cewa sami Allahu Allah ya ji wanda ya gode mishi akau Allah ya karba ma wanda ya gode mishi karbawa ake ne istijaba haka aka shar'anta a haduwan malamai a wajen abin nan hamdul imam godiya ta liman min al imam wa khalfahu da shi da wanda ke bayan shi zahirin wannan hadisin yana nuna cewa mala'iku suna gode suna cewa alhamdulillah sami Allahu Allahumma rabbana wa karam tare da masallata saboda haka ne annabi yayi umarni kuma yake cewa wanda tashi ta dace da ta mala'iku za a yi mishi gafara irin wajen amin kenan a cikin hadisin Abi Musa al-Ash'ari daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan liman yace sami Allahu liman hamiduhu to ku ce rabbana wa lakal hamdu yasma'u Allahu lakum Allah zai karba muku yace fa inna Allah ta'ala qala ala lisan nabihi dan Allah ya faɗa akan halshen annabin shi sami Allahu liman hamiduhu wanda al-Imam Muslim ya huddo shi a cikin hadisin Abi Huraira wanda aka huddo shi a wannan baban yace Allahumma rabbana lakal hamdu ba tare da wawun ba a cikin hadisin da aka huddo a baban dake gabanin shi Allahumma rabbana wa lakal hamdu karin wawun a cikin wata ruwaya daban daga Abi Huraira bayan an huddo sai yace rabbana lakal hamdu ba tare da wawun ba kuma babu Allahumma a cikin wata ruwaya da ban rabbana wa lakal hamdu da wawun dukkan shi ja'izi ne kuma dukkan shi ana yi ya tabbata guda hudu ne mafificin su a wajen Malik da Ahmad rabbana wa lakal hamdu tare da karin wawun Ahmad yake cewa an rawaito daga Zuhuri hadisi guda uku daga Anas dan Malik daga Sa'id ibn Musayyib daga Abi Huraira da Salim daga baban shi dukkan su da wawun suka zo rabbana wa lakal hamdu hadisin Aliyu wanda Muslim ya huddo shi Asma iya ambata cewa an tambaye aba amri gami da wawun dake cikin rabbana wa lakal hamdu yace hiya za'ida a wajen fasara za'ida ce ma'ana rabbana lakal hamdu kawai take ba yana nihin ba cewa bata zo a ruwaya ba amma fasara yake ne wa zakarahu ghayruhu annaha adifa alama hazufin taqdiruhu yace wasu sun ambata kan cewa adifa ce akan wani abu da aka shahi taqdirin shi shine rabbana ada'anaka wa hamidnaka ya ubangiji mun yi maka biyayya kuma mun gode maka walakal hamdu ashabuna daliban al-imam Ahmad suka ce idan ya ka in ya ce rabbana walakal hamdu fal afdalu isbatul wawi abinda yake shine tabbatar da wawun kin in cikin harkon wa in zada fi awwalihi allahumma in cikin harkon ya ce Allahumma fal afdalu isqadiha, mafifici shine sarar da wawun ke Allahumma rabbana lakal hamdu, rabbana wa lakal hamdu kenan, kada ya hada wawun da Allahumma. Ana zancen al afdal in mutun yayi ba ya saba ba, dan dukan surwayoyi sun zo kamar yadda Ibn al-Qayyim yayi dirasa akan wannan abubuwan guda hudu, duka lafazi kala hudu ne yake amfani da su, duka su tabbata. Wa nasa alaihi Ahmad, dan ana cewa kaza yahi farala ko yahi kaza, duba da karhin ingancin hadisin shi, yahi ingancin cikin sahihai ma wani yahi wani sahihanci. Wa nasa alaihi Ahmad, kuma anan gurin mai bincike da mai karatu zai sha bambam da wanda yake abin da yaji kawai ana fada zai, kai zaka duba wanda yahi inganci ka rike kai aiki da shi, kuma la shakka ladan ka zai hina wancan ladan binciken ka da ladan ka rike wanda yahi inganci. Kamar da al-Imam Ibn al-Arabi Allah mushi rahama a wajen ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ya karanta maganar shi sama da shekara 10 a cikin ahkamul Qur'an Ibn al-Arabi, wajen ya kawo salati Ibrahimiya da sigogin shi kala 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 kala, a ƙarshe sai rihi da magana mai dadi yake cewa wajibi ne a wai ga musulmi ga mai neman ilimi ya kasance yana bincike da zabin mafi inganci cikin irin wannan azkarin, kamar yadda in kudi ne zai zabi mafi inganci a cikin dukiyar shi, in aka jera mishi dabbobi aka ce zabo ɗaya zai tsaya ya dage zabo mai kyau, to ko mi zai sa a kawo azkar da na ibada a zubda mishi gaban shi kawai, wawuro duwar da ya gani ya ce ta mishi kawai ya dauka. Kenan wajibin shi ne ya binciki, su yi bincike a cikin addinin su, yace kamar yadda suke bincike a cikin dukiyar su, su zabo mafi inganci. Wa zahaba sauri, Imam Sauri da malaman Kufa sun tafi akan cewa mafifici shine ya ce rabbana lakal hamdu ba tare da wawun ba, dukkan su wani sabani mai cin karo da juna, duka ana zancen mafifici ne. Babi na 126 hadisan nan na 709 709 yawa baba na 126 ne ko na 126 nan gurin mi ya rubuta muku a baba na 126 babu ne kawai babu komai a jikin shi nan gurin akwai mai nusa fakin da an rubuta wani abu me aka ce babul qunut ko haka ne babul qunut a cikin wasu nusa wanda suke ba na yunaniya ba ya ce babun kawai a wasu nusa fakin amma a wasu ya ce babul qunut wasu kuma a cikin nusfarsa an ce babul futun laysa fil yunaniya, bai cikin yunaniya cewa babul qunut, sun yi nuni akan cewa saraya ce daga nusfa ta al-Imam al-Asili rahimahullahu ta'ala. Nan Ibn Hajar yake cewa kazali li jami, haka yazo wannan baban a cikin dukkan wasu tarajum, dukkan cikin nusakh bi gairi tarjuma, ba tare da an ambaci komai ba kawai babun aka ce illa lil asili, sai a ruwaya ta asili ya shahi shi, shi babu shi ma akan shi Ibn Battal ya gina sharhin shi da wanda suka biyo bayan shi, amma rajihi wannan baban akwai shi tabbatacce ne, wasu sun shahi shi ma kawai hadisin game yake da wancan baban na baya. Yace kamar yadda rajihin magana shine ba zai shahi baban dake gabanin shi, yace wallazi anna alhadisul mazkura fihi la dalalata fi ala fadl allahumma rabbana illa bi takalluf, dan saboda cikin su babu abin da ke nuna faralar Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai da takallufi da matsawa kai. A takaice sun kawo shi akan babu tarjuma, wasu kuma sun kawo shi akan babul qunut, amma qunut kan mu dauka cewa zan mu ga abin da ake da qunut, ba al qunut ba da muka sani. Babu sanadi babu sanadi. Ina za a ce babu an abi hore. littafi ne na wannan na electronic kakka mu lissahi da wannan ba littafi bane wannan hadisi na 797 haddathana mu'az ibn fadala haddathana hisham wannan shine illar littafi a waya mutakal littafi yana da shi a waya ko a rinatar ban dauke shi a littafi ba bai da tabbas yanzu shamila ce zaka dauka zaka ga wasu kurakuran da zaka kwaso jinkim sai ka taho wanda suke da littafi na hannu kai ta kumiya a ciki duk ƙarerake ne kai ta kwasawa duk wanda ya dogara da shamila karshen shi kumiya ko ƙarerake masu yawa zaka kawo abubuwa da dama cikin littafi alhali ƙarya ce ba haka bane an yi ƙari ko kuma an samu saba musamman akwai yanzu wannan fatahul barin ibn rajab in zaka shiga shamila shirman da zaka gani ba kadan bane da babbata wannan nusakh masu yawa da bata rubutu da jagulawa baya karbe ma karantuwa to wannan ya zaka dogara da shi kai ayi karatu da shi shi yasa dole mutun da ya ki da yaso sai ya sayi littafi da ya ki da yaso in dai karatu zai na hakika sai littafi ya zama tilas حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال يكي تشوا لا أقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكي زم كسنتر مكو والله صلى الله عليه وسلم كسنتر ديتكو غانيتا فكان أبو هريرة يكنت في ركعة الأخيرة من صلاة الظهر أبو هريرة يكسن تينا الكنوت تكين ركعة تكال شيد صلى الظهر وصلاة الإشاء صلى الليشاء وصلاة الصبح صلى الصباح بعد ما يقول بان ياتي سمي الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين يي ادعاء ga mummune wa yana al-kufar ya tsine ma kafirai hadisi na 798 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn abil aswad haddathana isma'il an khalid an abi kilaba an anas sai yake cewa kana al-qunut fil maghrib wal fajr al-qunut ya kasance cikin magruba ne da sallar asuba wannan sune hadisi biyu da ya kawo a cikin qunutun wannan yace laysa maqsud al-bukhari bi hadha al-bab dhikr al-qunuti karin a ba duka bane ina ganin a gaba zan tarra gudan ku gashi nan gaba yace ba bukhari yana nihin ba a cikin nan gurin da wannan baban ambatan al-qunutu fa innal qunutu qad afrada lahu baban fi awakhir ababul witr dan qunutu babe guda bukhari ya kulla mishi a cikin karshen abwabul witr a can gaba a nesa na tarda shi yace fa innal qunut wa ya'ti al-kalamu alayhi kuma zance akan shi zai zo a wajen shi insha Allah kenan nan ba gurin da zai ai zancen al-qunut bane ba inna ma muraduhu bi takhrij hazain al-hadithain abinda bukhari yake so da ya huddu wannan hadisi guda biyu cikin wannan babe annal musalli yushra lahu ba'da an yaqulu mai salla an shar'anta mishi bayan ya ce sami Allahu liman hamiduhu ربنا ولك الحمد ان يدعو يي الدعاء ولا يقتصر بزي تقيتا با akan tasmi'i da tahmidi khassa wannan shine a yanzu nan gurin idan mutum bai tsaya nura da ke ba kamar yadda yanzu muke karanto munasabat na bukhari yanzu mutum bai nura ba sai ga ana tsakiyar wannan kuma an ka al-qunut me alakar su ba al-qunutin yake bukata ba nan baya mana bayanin hadar sami Allahu liman hamiduhu Allahumma rabbana walakal hamd to dan ya nuna maka cewa al-qunutu bayan ta ake yin ta da ma wasu addu'o'i da za a yi in wata nazila ta sabko a bayan an ce sami Allahu liman hamiduhu ake yin wannan kawai shi yake so ba zancan al-qunutu ba al-qunutu yana can gaba nan ba gurin magana shi bane shine alaƙar da yasa ya kawo shi anan wa qad warat ahadithun sariha hadisi kyarar sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna wannan annahu ayyizidu sana ala tasmi annabi yana ƙara yin yabon Allah bayan ya ce sami Allahu liman hamiduhu rabbana walakal hamdu wanda bukhari bai huddo su ba dan basu cika sharadin shi ba muslim ya huddo diyawa daga cikin su daga ciki akwai hadisin aliyu ya sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya dago da ruku'u sai ya ce allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta man shay'in ba'd wanda muslim ya huddo shi wa fi riwaya ukhra wa tarwaya daban sai ce sami Allahu liman hamiduhu rabbana wa lakal hamdu har zuwa karshen shi kuma ya huddo daga riwaya Qais ibn Sa'ad daga Aba daga Ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kan shi daga ruku'u ya ce rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahli sana'i wal majd la mani alima a'dita wa la mudi lima mana'ata wa la yanfa'u zalajid minka al-jadd duka wannan bayan ya dago daga ruku'u haka ya huddo hadisin daga Amash daga Ubayd ibn al-Hasan daga Ibn Abi Aufa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dago bayan shi daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamiduhu rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ya tsaya daga nan ya huddo daga hadisin Shu'ba daga Ubayd daga Ibn Abi Aufa yace annabi ya kasance yana addu'a da wannan addu'ar sai ya ambato wancan hadisin haka al-Imam Ahmad ya rawaito shi ma yake cewa in ya dago daga ruku'u yana ambata Abu Dawud ya shinhuda bayani akan su cikin sunan kinshi wanda zan mutarda shi hadisi na 846 anan kusa ba jima'a a wata ruwaya ta Muslim hadda qarin annabi yana cewa bayan ya dago daga ruku'un hadda qarin annabi yana cewa Allahumma tahhirni bis-salj wal-bard wal-ma'il barid Allahumma tahhirni min az-zunub wal-khataya kama yunqqa as-sawb al-abyad min al-wasakh wanda ita ma ruwayar Muslim ce a cikin wannan duka kaga wannan sun kawo hadisi ne dake nuna bayan an ce sami Allahu liman hamidu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ana yin wasu addu'o'in daban wanda ga su da yawa Bukhari bai huddo su ba dan ba su cika sharadin shi ba haka Muslim ya huddo daga hadisin qaza'a daga Abi Sa'id al-Khudri irin wancan hadisin da ya wuce mai tsawo cikin baban yace akwai hadisi da dama wanda wasu sanadin su baya da ƙarfi al-Imam Shafi'i ya so da shi da Ishaqa a hadu wannan azkar kin bayan an yi sace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu bayan sallar farilla da ma sallar nafila amma malaman kufa basu so a kara ba akan sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu cikin sallar farilla sun dauki sauran karakaran dukkan su cikin sallar nafila ne amma zahirin mazhabin al-Imam Ahmad cewa liman da mai sallah shi daya kowan su zai hadu mil asamawa ce mil ard har zuwa min shay'in ba a dikin wannan cikin sallar farilla da watatta amma ma mu ya takaita akan rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu an ce ma Ahmad shin zai kara yana nihin liman da mai sallah shi dai akan ahlus sana'i wal majad yace wa amma ana fa inni aqulu amma ni ina cewa mil amma shi ita min shay'in ba'at daga nan yake tsayawa kenan ya dauki ruwayar Muslim guda wacce an hikaito daga Ahmad ruwaya wata daban yana son hadar ce hatta cikin sallar farilla kuma shine zabin Abi Hafs al-Ubkari rahimahullahu ta'ala cikin malaman su daga cikin malaman Hanbaliya akwai wanda yake takaita cikin ruku'un shi da sujjada shi da mafi karancin kamala akan tasbihi bai ya karawa wanda ya kara tasbihi ya so kuma a kasallar shi ta kasance rukunnanta sun zama na daidai ne wajen tsawanta kenan wajen tasbihi baka yi masu tsawo ba baka yi diyawa ba to in ka taso ma ba zaka yi dogon wannan addu'o'in batun da zai zama na an samu rishin tanasuk darmin juna tsakanin tsawon sallar hadisi na gaba na 799 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik ayyunu ayyub ibn Abdullah al-Mujmir an Ali ibn Yahya ibn Khallad az-Zuraqi an abihi an Rifa'at ibn Rafi' az-Zuraqi kale yake cewa kunna yawman nusalli mun kasance wata rana muna sallah wara annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-raka'a yayin da ya dago kanshi daga ruku'u kala sai yace sami Allahu liman hamiduhu fa qala rajulun wara'ahu sai wani mutum yace bayan sharabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi falamman sarafa yayin da aka gama sallan nan kala sai yace manil mutakallim wane ne yayi maganan nan wanda har ya kara rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kala sai yace ana ni ne ya ma'aikin Allah قال سيتي رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا ناغت ملائكة ثلاثين دا وانا أبو سنة قوغا وربوتاتا أكن شوا وازي ربوتاتا دا هركو تكينسو كي نم وانا تنانم وانا سكا يشلو كوا ياكي شوا شيني أروا كوا تروايا دا تنون شيما يا يشلو سيدة يجيما ينا تنانم وانا نيزا أمشي يا إبا دي دي بايا يكالي تو سيدة داجي دي تنين يا ما أيكين الله كما سيجي الهيريني Abi a cikin ruwaya Abi Huraira yake cewa laqad zanantu an la yas'aluni ahadun awwal minka wal bid'u an ce bid'u shine 30 da wani abu al bid'u shine daga 3 zuwa 9 cikin mafi shahara Abu Ubayd yake cewa daga 3 zuwa 5 wasu sun hadu wani wannan wa kad kila wasu sun hada cikin munasabar wannan adadin wanda ya hadu wannan kalma an ce mala'ika 30 da wani abu aka ce dan saboda harufan kalmomin 30 da wani abu ne sai zamanin mala'iku suke gaugawa kowa rubuta ta amma yace cikin wanda suka tai akan haka magana ba haka bace dan saboda babu hadisin da ya nuna cewa sun ciccire kalmomin kowa kalma ɗaya yake so harafi ɗaya yake so ya rubuta wannan hadisin yayi nuni akan faralar zikiri cikin sallah kuma cewa ma mu an shar'anta mishi ya ƙara tahmidi da yaban Allah mai girma da buwaya ita ce magana Shafi'i da magana Ahmad a cikin wata ruwaya ana so mutun ya kara da wannan wa anna mislu hadha zikr hasanun fil itidal wan irin wannan zikirin abu ne mai kyau in mutun ya daidaita daga ruku'u cikin salloli na farilla dan saboda sahabbai Allah ya rada su sun kasance suna sallah bayan annabi alaihi salatu wassalam mafi galibi wa inna ma kanu salluna wara'ahu tatawu qalilan sallat nafila kadan ne suke yin ta kenan daga an ce a bayan suna sallah bayan annabi an yi kaza sallar farilla ce galibi وفيه أتكين شكوما دليل على أن جهار المأموم أحيانا وراء الإمام بشيء من الذكر غير مكروه يعنون تيوى مامو يبين وانا أبن ذكر يبايا لمن كنشي با مكروه يبني كما أن جهار الإمام أحيانا ببعض الكراء في صلاة النهار غير مكروه كما يد بينا وعد كرات لمن أتكين تسلى شما با مكروه يبني وانا بابا على جهار ياغباتا Ibn Hajar yake cewa wannan mala'ikun da aka ce 30 da wani abu suna gaugawa su rubuta ta zahirin magana ba mala'iku bane masu kiyaye dan Adam al-Hafaza masu kiyaye zaman dan Adam wanda ya abinda ke karfafa wannan hadisin Bukhari da Muslim marfu'i daga Abi Huraira inna lillahi mala'ikatun yatufuna fi turqi latamisuna ahli dhikr Allah yana da mala'ikun da suna ta kewayo a cikin hanyoyi suna neman masu yin zikirin Allah hadisin har zuwa karshen shi kuma yana nuni akan cewa ashe akwai wasu mala'ikun wasu ayyukan alkhairin da ba al-Hafaza bane dan Adam suke rubuta su muna da mai rubutun dama da mai rubutun hagun to akwai wasu ayyukan da ba su ba suke rubuta su dan muhimmancin wannan ayyukan wasu suke zawwa su jibinci rubuta su anan mun fahimci wannan wa qarista shakhala ta'khiru rifa'a wastadalla bihi an yi dalili da wannan hadisin alajiwa ya dace zikir akan halaccin faruwar wani zikiri cikin sallah kuma ba tare da ya bata sallar ba wannan sahabin shi ya hware shi ba ya ji ba annabi ya hade shi ya hada kuma aka dace cewa yayi daidai da kuma halaccin daga murya da zikiri matakar baka shawwashe masu sallah ba dan da bai daga ba da annabi bai ji shi ba hayya mishi magana kuma akan cewa mai atishawa a cikin sallah zai gode ma Allah ba tare da karhanci ba amma wanda ya cudanya da sallah ba zai ce mishi bayarhamukan Allah ba yasa wannan mai ahadari yake cewa wala bishan matul adi wanda ya atishawa ba za a gaishe shi ba a cikin abin nan cikin sallah kamar yadda fa'idodi da dama wanda al-Imam Ibn Hajar ya kawo su wanda ba sai mun kawo su ba masu yawa babi na gaba babi na 127 babul idmanina hina yarfa ra'sahu min ar-ruku'i babun dake bayanin nutsuwa lokacin da mutun ya dawo kan shi da ruku'i ko a ce idmanina ko al-idmanina duka ɗaya ne wa qala abu humayd yake cewa rafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago wastawa yadda daidaita hatta ya udu kullu kafafakarin hasai da kowace gaba ta koma makanahu gurbinta kenan nan gurin ya tabbatar da nutsuwa lokacin da mutum ya dago a ciki ke cikin sallah kazafi ibn rajab yake cewa kazafi kasirin minan nusakh haka yazo cikin nusakh masu yawa al-idmanina a cikin wasu bangaren nusakhin al-idmanina kamar yadda muka sahih sanin ta diyawa wasu ka ce al-muradu shine as-sukunu kawai nutsuwa hadisin abi humayd bukhari ya huddo shi anan baya kullu kafarin da gabatar da kafar ko faqar wa sawabur ruwayatul ula amma daidai shine ruwaya ta farko gabatar da fa'un faqar na saboda haka ne saifu bin samiyan na kaltoshi ranar badar yake cewa wal faqaru jam'u faqara wa hiya khazaratus sulb sune kharazatus sulb sune kasusuwa na tsatso wa qila laha faqa fiqra guda daya na ce mata al fiqra bil kasr wal fatahi ko al fiqra ko al faqara kharraj al bukhari fi hadha al bab salastu ahadith bukhari a cikin wannan babu ya hudu hadisi guda uku hadisi na 108 daidai al-Imam al-Bukhari yake cewa haddasana Abu Lulid haddasana Shu'ba an Sabit yake cewa kana Anas ya kasance yana atulana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yana sufanta mana sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusalli ya kasance yana sallah wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kanshi daga ruku'i hatta qahata naqulu har sai muna cewa qad nasiya haqiqa ya manta har sai mun ce ya manta wanda yake nuna tsuwa jimawa yake ففي هذا الحديث دليل على ان الرفع من الركوع ينتسب فيه حتى يدل قائما اcikin wannan hadisi in ibn rajab mun fahimci cewa wanda ya taso daga ruku'u yana tsayuwa ya daidaita har sai ya daidaita ya jima a tsaye dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ga musii salati summa rafa'aha ta ta'tadila qa'ima in ka dago da ruku ka dauka ka daidaita har sai ka tabbata a daidaici a tsaye mu aksara ulama mafi yawancin malamai sun tayi akan cewa dagowa daga ruku rukuni ne daga cikin rukunnan sallah ita ce magana Shafi'i da Ahmad Abu Hanifa da Malik suke cewa ba rukuni bane falaw raka'a da mutun yayi ruku sannan yayi sujada ya wadatar mishi Ibn Qudama a cikin Al-Muguni yake cewa Abu Hanifa yana cewa da wasu daga cikin daliban Malik ba wajibi bane dan Allah bai umarni da shi bai umarni da ruku'u da sujada da tsayuwa wanin su bai wajaba ba dan da wajibi ne da ya zaman a dogon magana da su kawo wadda malamai ba akan ta suka tafi ba cewa tasowa daga ruku'un nan da nutsuwa wajibi ne yace amma wasahihu anna dumanina rukun Ibn Rajab yana cikin muhaqqiqun akwai malamai cikin malamai akwai wanda ake cewa muhaqqiqun masu keke da keke da tantancewa cikin sha'anin ilimi su Ibn Rajab suna ciki Allah mashi rahama duka maganganun magabata ya aza su bisa mizani duk da yana dan hanbaliya amma bai kallon cewa hanbaliya ce a gaban shi abin da yake gaban shi tabbatar da gaskiya da tabbatar da miyahi inganci ba zai zo akan wani lokaci ya murtsike mazhabar ta sama ya nuna cewa ba nasu ba shi bane daidai abin da yake daidai shine nasuwa ne baka ma jin shaken cewa dan hanbaliya ne وصحيح أن الضمانين فيه ركن صحيح يرى مغانا نسوى ركني چه إذا چه مغانا ما في يوي چم معلمي سوري دا أوزائي دا أبو يوسف دا إسحاق النبي آي أمرني دا إذا چكين جلوس بين السجدتين كما أدام صنفة ابن رجب الله مشرها ما أنا دا چكين واند الله با إلمي نهو ترهنك لي چكين إلم حديث شيني واند جامع العلوم والحكم واند چكين شرح أربعون حديث بساس آلي كما دا فائدا تروابنغا كما شبهي ينزو kuma haka sharhin na sahih al-bukhari da ya kammala shi har abada ba taba yin kamar shi ba dukkan shurra hatta da at-tawdih wannan mai mujallad 40 da sai ya wuce shi dan saboda hadisi dubu kawan ma sharhi amma mujallad 12 ne hadisi dubu kawan ma sharhi ya rasu Allah ya sa bai cika shi ba shi yasa a jikin bangon shi ma aka rubuta magana ibn nuqta yace walau kammalahu la kana wujubatan min al-ajaib da ya kama shi da ya kammala shi da mamaki ne zai cika duniya da shi amma Allah sai kadarta duk wanda ya karanta shi zai zubar hawayen da ina ma bai yi da sashi ba ina ma a ce ya yi da sashi amma sai Allah ya kadarta cewa ba zai yi da sashi ba yana kitabul janaiz ya rasu wa kar sabaka ya rawaito ke cewa rifa'a nan a cikin da zan mu tsaya kowace masala mu ba ta hakkin ta a cikin littafin shi amfani da littafin shi hadisi daya ya ishe mu tashi zama guda dan wasu zama wani hadisin daya sai ayi zama uku ma akan shi وقد سبق قول النبي يا غباته فدر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز صلاه لا يقيم الرجل فيها سلبه في الركوع والسجود سلم متم بت وداتروا وند بي تسيه ده تسان شي cikin ruku'i da sujada kaga hadisi kyara da yace maka ga wanda yake inganci ba haka kawai zai kyale kawai ba dalili ba hujja magana wane ce da wane cikin sahabbai kuma ga hujjarsu dan ga maganar annabi ya ce duk wanda bai tsaye da tsatsan shi cikin ruku'u da sujada sallar shi ba ta yi ba hadisin da Abu Dawud ya huddo shi da Tirmidhi da Nasa'i da wasunsu Ahmad ya huddo daga hadisin Abi Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzurullahu ila salati rajulun la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudi Allah ko kallon sallar bai yayi ta wanda bai tsaye da tsatsan shi ba cikin ruku'u da sujada wanda ke bubbugawa kaga wannan kyarare ke nuna cewa wannan ruku'u tasowa daga gare shi da yin shi rukuni ne daga hadisin Dalq ibn Ali Hanafi daga Annabi ya huddo ma'anar shi wanda shi ma na cikin musnad da hadisin dalqi shi yahi inganci kuma fihi dalilin cikin shi akwai dalili akwai akan mustahabbancin tsawaita ruku'u tsawaita rukunin dagowa daga ruku'u balle ma in ya kasance ruku'un kai mai tsawo dan saboda yace hatta ta tanasabu arkanu salati fil qadari dan a samu rukunnan sallah dukkan su samu daidaito a cikin tsawon su kamar yadda na faɗa in kai ruku'un ka karanta tasbihat masu yawa to in ka taso kaka takaita akan rabbana walakal hamdu kadai sai ka kara rabbana walakal hamdu mil as-samawati mil al-ardi mil ma shi'ta min shay'in ba'da ahli sana'i wal majd ahqquma qala al-abdu kulluna laka allahumma la mani alima adaita wala mudi lima manata wala yanfa'u zal jiddi minka lajid kaga in kai wannan dole ka samu doguwar nutsuwa a cikin tasawwaka daga ruku'u wanda wajibi ne wasu daga cikin shafi'iyya sun tahi akan cewa wanda ya tsawaita wannan sallar shi ta baci dan ba makasudi bane ga karan kanshi kawai dan bambancewa ne tsakanin ruku'u da sujada amma yace wa haza qaulun mardudun li mukhalafatihi sunna wannan magana ce abin mayarwa dan ta saba musunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan kawai mutun ya taso daga ruku'u ya jima sai a ce sallar shi ta baji alhali kuma ga sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda muka ganta tana yadda yake tsawaitawa inda ba a jima ba an karanto wancan abubuwan ba duka da aka zanu hadisi na 801 al-imam yake ce haddathana abul walid haddathana shu'ba anil hakam an ibn abi layla anil bara qala yake cewa kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam sujuduhu ruku'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sujada shi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' haka in ya dago kanshi daga ruku'u wa bayna sajadatayn da ma tsakanin sujada qariban min sawa kusa da daidai da daidai suke yace wannan hadisin sarihi ne kirar akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita ruku'un shi da dagowa daga ruku'un shi da sujada shi cewa dagowar ita ma tana kusa da ruku'un wajen tsawo kaga nan kirar ya nuna cewa jimawa ake in an dagoki sai ya nuni akan cewa sallar annabi sallallahu alaihi wasallam rukunnanta duka suna kusa da kusa suna ana samun tanasubi a tsakanin su shine da ruku'u da sujada dagowa daga gare su to a samu jimawa kuma a kusantar da tsakanin su idan mutun ya tsawaita wasu daga cikin su ya kaskan ya wasu kuma yayi su tsawaitawa in yayi wasu kadan su ma wasun yayi su kadan dagowa da wannan wa yastadallu bizalika ana dalili da wannan hadisin akan tsawaitawa daga dagowa daga sujada cikin salatul kusufi kamar yadda zai zo cikin salatul kusufi insha Allah hadisi na 802 al-imam yake ce haddathana sulaiman ibn harb haddathana hammad ibn zaid an ayub an abi kilaba qala yake cewa qama malik ibn al-huwairis malik dan huwairis ya tashi yake cewa kaifa kana salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance wa zalika fi ghairi waqti as-salah yace wannan ko ba lokacin sallah bane lokacin da yayi wannan tambaya fa qama sai yayi tsaye fa amkana al-qiyama ya tabbatar da tsayuwa summa raka'a sannan yayi ruku'u fa amkana ar-ruku'a ya tabbatar da ruku'u summa rafa'a ra'sahu sannan ya dago kanshi fa ansata hunayatan sai ya dan shiru kadan ba jimawa sosai ba qala sai yake cewa fa salla bina salati shaykhina haza yayi salla da mu irin sallar wannan tsohon namu abi yazid yana nihin abi yazid wa kana abu yazid idza rafa'a ra'sahu min as-sajdatil akhira abu yazid ya kasance idan ya dago kanshi daga sujada ta karshe a cikin umdatul qari da nuskha ta yunaniya da ishadu sari min as-sujadul akhira al-akhira ba al-akhira ba abu aina abu yazid ko kuma abu buraida yace wa kana abu buraida haka ne gashi nan yayi nuni yake cewa a cikin nuskha yunaniya yace abu burayd ba abu yazid ba abu burayd ba abu yazid kuma haka ke cikin irshadu sari abu burayd al-imam al-qasdallani yake cewa wa sawwabahu abu zarrin kama fil farqi wa asluhu abu zarrin ya daidaita shi kamar yake cikin far'i da asalin nuskhak yace wa kana abu yazid ko abu burayd idza rafa'a ra'sahu min ash-shajaratil akhira in ya dago kan shi daga sujada ta karshe ko al-akhira istawa qa'idan sai daidaita a wajen ku me aka sa akhira ko akhira yawa akhira inda karanto harkon nan
kana malik ibn al-huwairis yuri na kaifa kana salati nabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga lokacin salati fa kama fa amkana al-qiyam summa rafa'a fa amkana ruku
me haka ne a waje na ma ko wajen karanta ne ban hudu
ne
kama malik ibn al-huwairis ya tashi yurina kaifa kana salatu rasulullahi yana nuna mana yaya sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance wazalika fi ghairi waqti as-salah wannan ko ba cikin lokacin sallah bane har zuwa karshen inda muka fada yace istawa qa'idan sai ya daidaita ya zamna summa nahada sannan sai ya zabura daga sujada ta bi kenan zai tashi zuwa raka'a wata sabuwar raka'a sai ya wani zama dan kadan dada yin so sai ya zabura ana nihin jilsatul istiraha jilsatul istiraha ake ni afwan ba kokari ne nake ban san mu samu tasgaro ko kuma rishin karatun ban jin dadi kawai ko karta ne nake yace wa fi hazal hadis a cikin wannan hadisin anna qiyamahu ba'da ruku'i kana qalilan cewa tsayuwar shi bayan ruku'u ya kasance kadan ne bi khilaf ma dalla hadisi ana sabanin abinda hadisin ana sai yi nuni yace wa alla sa'iru kana salatu kana khafifa me yiwa wasu ne daga cikin rukunnan sallar suka kasance takaitattu shi yasa yayi su tsaye wannan kin ma dagowar ma sai yayi ta ba ta bayan ruku'u ta zamana takaitatta fa amkana al-qiyama summa raka'a fa amkana summa rafa'a ra'sahu manura da kyau abinda yake ne anan cewa sun marafa arasu sannan dago kan shi daga ruku'u ko fa an sata hunayatan sai yayi shiru dan kadan kaga nan ya sufanta dagowa daga ruku'u da dan kadan bayan kuma abin da ya gabata can bayan muna ta cewa diyawa diyawa kuma nan an ce dan kadan shine yake taujihin abin nan ma ce fa an sata bil musallasa wasu sun yi nusakh shi ma sun ce fa an saba fa an saba fa an saba yasa mu ko fa an sata fa an sata iskalewa shiru kenan kenan nan da aka ce in an dago kadan ne yace mai yiwa sallar da yi dan saboda sauran rukunnan da yayi na sallar da qira'a da kaza dukkan su gajeruru ne shi yasa ita ma dagowa yayi ta ta bayan ruku'u yayi ta gajeruwa kamar yadda muka faɗa cewa kamata yayi a ce dukkan su zamana suna da alaka da juna da yace sallah irin ta shehin wannan abi yazi yana nihin Amr ibn Salamah al-Jarami Salimah al-Jarami yazo cikin amatul ruwayat Yazid bil ya'il musannat wa za'il mu'jama Muslim yake cewa Abu Buraid ne bil ba wa ra'il muhmala haka al-Imam Muslim yake cewa Abdul Ghani ibn Sa'id yake cewa babu wajen wanda naji shi hadisin nan kowa ce yake bizai Abi Yazid sai dai Muslim a'lamu bi sama'il muhaddisin yahi kowa sanin sunayen malaman hadisi shi ake sallama ma cewa Abu Buraid ne kuma yake cikin al-Mu'talif wal Mukhtalif na Abdul Ghani al-Azdi yace wa muslimu a'lamu al-imamu muslim shine mafi sani al-imamu Daraqutni yake cewa Abu Zarr al-Harawi haka ya ambata kamar da muslim ya ambata Abu Nasr al-Kalabazi haka ya rubuta shi shima wa zakar ibn makula shima ya ambata cewa Abu Buraid ne da ba'un dara'un wasu suka ce Abu Yazid kamar yadda yake cikin al-Ikmal na ibn makula wanda aikin shi kama kawa wasalce sunayen malaman hadisi wasalce da gane sunayen su ya ake rubuta su haka shi ma Masharikul Anwar haka yake da Taqayidul Muhammal wa Tamyizul Mushkil na sunayen malaman hadisi rubuce wasalce sunayen malaman hadisi mai masu wahala wanda shi ma babu ne na ilimi mai zaman kanshi babu litahi kamar na Ibn Makula Taqayidul Muhammal nan zan mu takaita ina ga abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gan hara assalamu alaikum warahmatullahi